بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باين هكا يموا ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukannin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan rana ta Laraba. A yau muna 7 ga watan Jumadal Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wanda yake daidai da 29 ga watan 10 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasinmu na biyu a cikin karatun littafin Al-Adabul Mufrad na Al-Imamu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, a wannan masallaci mai albarka a nan Masjid Miftah al-Khairati, masallacin Juma'a da ke nan unguwar Ibrahim Bako a nan cikin garin Bauchi. Darasinmu na satin da ya wuce mun gabatar da muqaddima na karatun wannan littafi, mun kuma gabatar da takaitaccen tarihi na marubucin wannan littafi al-Imamu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah, wadda yau insha Allah ta'ala kai tsaye zamu fara karanta wannan littafi daga hadisi na farko. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin abinda zamu karanta tun daga farkon littafin har zuwa ƙarshen sa. Allah ya mana jagoranci a ciki, Allah madaukakin sarki ya zama jagora ta fitila gare mu, ya jagorance mu wajen karanta daidai da fahimtan daidai da kuma sanya daidai a cikin aiki. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake mana ayyukanmu daga riya, ya tabbatar da mu akan ikhlasi, ya sa mu yi domin shi. Inda niyyar mu ta gaza, ikhlasin mu ya gaza, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana afwa, ya karba a haka. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Za mu tashi insha Allah ta'ala daga hadisi na farko. Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala yake cewa haddathana Abu al-Walid qala haddathana Shu'ba qala الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. wannan babin kamar yanda muka ji a satin da ya wuce, babin farko yana mana bayani ne akan babu qaulin Allah ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. wannan babin zai yi mana bayani akan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin Alkur'ani har wajaje guda uku cewa yana ma dan adam wasiya cewa ya kyautata ma iyayensa. wannan aya da malam ya kawo ta a cikin suratul ankabut wasainal insana biwalidayhi husna da mi kama da ita a cikin suratul luqman wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain da makamanciyarta ta suratul ahqafi wasainal insana biwalidayhi ihsana da Allah waɗanda suke can bayan nan suna mana surutu in ba za su saurara ba za su iya tafiya waje wannan babin zai yi mana bayani akan abin da yake da alaka da biyayya ma iyaye da kuma wajibcin biyayya ma iyaye a cikin addinin musulunci da yadda Allah subhanahu wata'ala ya wajibta ma dan adam yayi biyayya ma iyayensa ya kuma kyautata ma iyayensa shine mallan ya fara kawo mana hadisi na farko da yake cewa haddathana abul walid abul walid ya ba mu hadisi qala haddathana shu'ba yace shu'ba ya ba mu hadisi qala al walid ibn izar al walid ibn izar yake cewa akhbarani qala samitu aba amrin ash-shaybani yaqulu yace naji abu amrin ash-shaybani Allah ya mishi rahama yana cewa حدثنا صاحب هذه الدار مي wannan gidan ya ba mu hadisi wa auma abiyadihi ila dari abdullah lokacin da yake magana sai yayi nuni da hannunsa zuwa gidan abdullah ibn mas'ud domin a wajen malaman hadisi idan aka ce abdullah cikin sa bai akai shiru to ana nufin abdullah ibn mas'ud Allah shi kare da a gare shi haka yace mai wannan gidan ya ba mu labari wane ne mai wannan gidan wani gida sai ya nuni da hannunsa zuwa ga gidan abdullahi ibn mas'udin Allah shi kare da a gare shi yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn mas'udin yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama nace da shi ayyul amali ahabbu ila Allah azza wajal a cikin ayyukan da bayi suke yi gaba daya ayyuka na ibada wani aiki ne yafi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki duk cikin ayyukan mutanen duniyar nan da ayyukan da mutane suke yi na ibada da kuma kokarin neman kusanci zuwa ga Allah wani aiki ne Allah yafi so wani aiki ne Allah yafi kauna qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokaci sallah akan lokaci shine aiki mafi soyuwa a wajen Allah duk wani aikin da bawa zai yi da nifin ya samu yaldan Allah ya samu soyayyar Allah to babu aikin da zai yi mafi soyuwa a wajen Allah mafi daraja kamar ya kula da sallah akan lokaci yace wannan shine na farko as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayyu yace sai na sake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace da shi sannan sai wanne qala sai yace thumma birrul walidaini sannan kuma sai biyayya ma iyaye biyayya ba iyaye kyautata ma iyaye qultu sai na sake tambayan shi nace da shi thumma ayyu sai wanne qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace thumma aljihadu fi sabilillah sannan sai yin jihadi wajen daukaka kalmar Allah qala abdullahi ibn mas'udin yace haddathani bihinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wannan maganan da na fada muku manzo Allah da kanshi ya gaya mu cewa mafi soyuwan ayyuka a wajen Allah sallah akan lokaci biyayya ma iyaye sannan da kuma yin jihadi don daga kalmar Allah yace walaw istazattuhu lazadabi da na nemi ya kara mu bayan ya fada mu waɗannan guda uku da na sake tambayan su akwai wasu da zai sake kara mu na san ba su kare ba saboda ayin mun dauki wasu hadisai da ba wannan ba zamu ga wani lokacin an tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne Allah yafi kauna wani aiki ne Allah yafi so sai ya fadi wasu abubuwa daban da waɗannan kenan shi kanshi Abdullahi ibn Mas'udin da ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kara mun wasu da ya kara mishi saboda ba iya ayyukan da Allah yafi kauna ba kenan misali akwai hadisi wanda wani tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki Allah yafi kauna wani aiki Allah yafi so Annabi sallallahu alaihi wasallam yace in zaka yi taimako to kai taimako da dukiya mafi tsada shine aikin da Allah yafi so a cikin dukiyarka ka dauki wanda kafi kauna wanda yafi tsada a wajenka wanda yafi farashi ka dauka ka bayar shi Allah ya fi kauna. Kana da gidaje guda uku, gidaje guda biyu hawa ɗaya ne kawai hawan ƙasa da ɗakuna guda uku, wannan kuma gidan sama ne da ɗakuna uku a sama uku a ƙasa. To in ka tashi kyauta wanda Allah ya fi so kai kyauta da shi a cikin guda ukun nan shine wannan na gidan sama, ai dai ka fi kaunansa a cikin su kuma ya fi tsada, to shi ya fi daraja wajen sadaka wanda ka fi so wanda ya fi tsada. Ai yace to in ban iya yin haka ba kuma fa, in hakan ba zai samu ba fa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraka, in kaga wani na sana'a yana kokarin fafutuka ya zai ya nemi abinci ya rufa ma kanshi asiri, to ka taimaka mishi akai, jari ne zaka bashi taimakon sa zaka yi, karfafan sa zaka yi, aw tasna'u li akhraka, ko ma ka je kai sana'a don ka taimaki wanda ma yake wato yana da disabilities da za su hana shi yin sana'ar, kamar gurgu ne shi, kuturu ne shi, makaho ne shi, ko wanda dai ba zai iya yin sana'a ba ko rashin lafiya. Yace in haka bai samu ba fa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace takuffu sharraka 'anil nasi fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsika, in baka iya taimakon mutane ba to ka kame wajen cutar da mutane domin wannan ma sadaka ne zaka yi ma kanka, in baka taimaki mutane ba karka cutar da su, in baka sa wani farin ciki ba to karka sa shi bakin ciki, in baka sai mota ka ba mu wani ba to kar ya ajiye mashin din sa ka dauke, in baka sai mai sabon mashin ba kar ka dauke mishi tsohon nashi, in kai baka taimaka ma mutum yayi farin ciki sanadiyar ka taimake shi ba to kar yayi bakin cikin ka cutar da shi. Idan wani bai sa goshin sa a ƙasa ya kai sunan ka wajen Allah da sunan kafaranta masa Allah ya saka maka, Allah ya saka maka ba to karka bari kuma wani sa goshin sa a ƙasa ya kai karin ka wajen Allah ka cutar da shi yana neman Allah ya saka mishi, abun ba zai kyau ba. Allah ya samu wani lafiya. Misali wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani aiki Allah ya fi kauna, ayyul amali ahabbu ila Allah, cikin ayyukan da mutane suke yi wanne Allah ya fi so, sai manzon Allah ya ce sururun tudkhiluhu ala muslim, farin cikin da zaka shigar a zuciyar dan uwanka musulmi, manzon Allah ya ce wannan shine aikin da Allah ya fi kauna. Allah ya ga wani bawan sa nan musulmi yana dariya yana murmushi yana annashuwa yana farin ciki, silan kai ne, wannan shine aikin da Allah ya fi so. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce au takshifu anhu ju'an, ko ka yaye masa yunwa yana cikin yunwa ba abinci ka taimake shi, au taqrid anhu ju'an au takshifu anhu daynan, ko ka yaye masa wani bashin da ake biyan sa, in kai ne mai bi ka yafe mishi, in wani ne yake biyan sa ka taimaka mishi wajen biyan wannan bashin. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wala an amshi ma akh fi hajatin li fi hajatin lahu, in taka in raka dan uwana ya je ya biya bukatar sa, ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hadha shahran, ya fi so yuwa gare ni sama da nayi itikafi a wannan masallacin na wani wata daya. Dan uwana yazo yana da bukata, in taka masa in raka shi ya fi so yuwa a gare ni sama da yin itikafi a masallacin nan na wani Madina na wata guda. Kaga shi wannan babban aiki ne. To shi yasa Abdullahi ibn Mas'udin yace da na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace kara mun wasu ayyuka suka fi kau suka fi wato soyuwa a wajen Allah, da ya kara mun wasu. Hadisi na biyu mallan yace haddathana Adamu qala haddathana Shu'ba qala haddathana Ya'la ibn Adain an abihi an Abdullah ibn Umara radiyallahu anhuma qala ridwan rabbi fi ridwal walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Imam al-Bukhari yace haddathana Adam, Adam ya ba mu hadisi qala haddathana Shu'ba, yace Shu'ba ya ba mu hadisi qala haddathana Ya'la ibn Adain, Ya'la ibn Ata yace ya ba mu hadisi an abihi daga babansa an Abdullah ibn Umar daga Abdullah dan Umar Allah shi kare da gare su shi da mahaifinsa, qala Abdullah ibn Umar yace ridar rabbi fi ridal walidi, yardan ubangiji na cikin yaldan mahaifi, wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi, fushin ubangiji na cikin fushin mahaifi. Idan mahaifinka na yarda da kai to ubangiji ma ya yarda da kai, idan mahaifinka ya yi fushi da kai to ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ma ya yi yayi fushi da kai. To wannan hadisan da zamu ji su akan abun da ya shafi biyayya ma iyaye, ina so mu kai zuwa kan hadisi na 7 ko na 8, sai mu hada su dukan su mu fitar da bayanan da ya kamata mu fitar a cikin su insha Allah ta'ala. Babi na biyu, malam yace babu birril ummi. Wannan babin zai yi bayani akan biyayya wa mahaifiya. Bayan kaga malam ya kawo mana kyautata wa mahaifa guda biyu, to yanzu kuma zai mana bayani akan kyautata wa mahaifiya, biyayya ga mahaifiya. Yace haddathana Abu Asim an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah man abarru, qala ummak, qultu man abar, qala ummak, qultu man abarru, qala ummak, qultu man abar, qala abaka thumma al-aqrab fal aqrab. Wannan hadisin Imam al-Bukhari yace haddathana Abu Asim, Abu Asim ya ba mu hadisi an Bahz ibn Hakim, daga Bahz ibn Hakim an abihi, daga babansa shine Hakim bin Muawiya, an jaddihi, daga kakansa shine Muawiya ibn Hida as-sahabiyul jalil, sahabi ne shi. Yace qultu, nace ya Rasulullah, ya manzon Allah, man abarru, wa zan kyautata mawa, wa yafi cancantar kyautatawa ta? Qala ummaka, manzon Allah yace ka kyautata wa mahaifiyarka. Qala, yace qultu, na sake cewa man abar, mawa zan kyautata mawa? Qala ummak, manzon Allah yace ka kyautata wa mahaifiyarka. Qultu man abar, na sake tambayan sa karo na uku, mawa zan kyautata mawa? Qala ummak, sai ce kyautata wa mamanka, mahaifiyarka. Qultu, nace man abarru, wa ya kamata in kyautata masa? Qala abaka, sai manzo Allah ya ce babanka. Thummal aqrab fal aqrab, sannan sai gurgudan kusancin mutun gare ka, gurgudan kusancin sa, gurgudan cancantar kyautatawa a gare ka. To kafin mu wuce shi wannan hadisin, kafin mu zo mu yi bayani game me ya kamata mu yi bayani takaitacce akan shi, akwai abun da yake shiga cikin zukatan mutane da yawa dangane da abun da ya shafi kyautatawa mahaifi da kuma kyautatawa mahaifiya. Saboda mun ji wannan hadisin da ire-irensa sun nuna mahaifiya tana da haƙƙin kyautatawa ninki uku, mahaifi na da haƙƙin kyautatawa ninki ɗaya. To da yawan mutane suna gauraya ma'anan hadisin, wai abun da mutane da yawa suke ɗauka shine wai haƙƙin mahaifiya ya fi haƙƙin mahaifi akan ka sau ninki uku, wanda wannan kuskure ne. Wannan fahimta ce ta kuskure, fahimta ce ta kuskure. Illa iyaka, mahaifiya tana da haƙƙi mafi girma akan ka sama da mahaifi wajen kyautatawa. Abinda galibin mutane suke ɗauka shine wai yanzu ka samu daman kyautatawa, kana da naira 5,000, to in ka zo sai ka ba wa mamanka 3,000, sai ka ba babanka 1,000, shine wai ka bata ninki uku, shi ka bashi ninki ɗaya. Wannan kuskure ne, wannan kuskuren fahimta ne. Malamai da yawa sun ittifaki akan cewa idan kana da abinda zaka kyautata wa mahaifinka da mahaifiyarka, dukansu kuma sun cancanta ka kyautata musu, to wajibi ne ka daidaita tsakaninsu wajen kyautatawa. Kamar misali, kana da damar da zaka kai mahaifinka da mahaifiyarka su je su yi aikin haji a tare, to ba za ka ce ai mahaifiya tana da haƙƙi uku saboda haka sai na kai ta sau uku kafin kai babana ba. Wannan kuskure ne, wannan ba daidai ba ne. Idan ka tashi sai ka haɗa su ka kai su tare, wannan shine kyautata wa mahaifa gaba ɗaya. Amma abin da ake nuna maka a nan shine idan ya zamana ga mahaifinka ga mahaifiyarka dukansu suna cikin bukata, suna cikin lalura, suna da bukatan ka taimaka musu, kuma kai kana da daman taimaka ma mutum ɗaya ne, to nan mahaifiya ce a gaba akan mahaifi. Allah ya sa muna fahimta. Nan mahaifiya ita ce a gaba. Yanzu kana da daman da zaka kai mutum ɗaya ya je yayi aikin haji na farko dai, in baka je ba kai ne mai cancantan farko, ka samu kujerar haji guda ɗaya, to kuskure ne ka ce mama fara zuwa kafin ni in tawo a baya, kuskure ne. Domin ita a wannan lokacin bata samu daman tafiya ba, aikin haji kuma yana zama wajibi ne liman istaba'a ilaihi sabila, kai kuma da kujera ta samu maka yanzu istata'ata ilaihi sabilan ka samu hanyar tafiya saboda ka wajibi ne akan ka kama hanya dole ne to yanzu kai ka gama da naka kana da kujera biyu to yanzu sai ka duba a cikin mahaifinka da mahaifiyarka wata kila mahaifiyarka ta je ta sauke farali to yanzu komawanta menene nafila ne mustahabi ne shi kuma babanka bai taba zuwa ba yanzu shi tafiyarsa menene wajibi ne farilla ne daga kaga ko mustahabi ba zai kada farilla ba saboda haka yanzu ita mahaifiya sai ta yi hakuri babanka sai yaje amma dukan su sun tafi ko dukan su ba su taba tafiya ba kana da daman kai mutun ɗaya ne a cikin su to anan mahaifiya ita ce a gaba da wa ita ce a gaba da mahaifi amma ba wai cewa aka yi wai sai ka kyautata wa mahaifiyanka sau uku kafin ka kyautata wa babanka sau ɗaya ba ba haka ake nufi ba abinda ake nufi shine idan dukansu suna da bukatan kyautatawa to mahaifiya ce a gaba in kyautatawan mutum ɗaya kake da shi idan kuma kana da daman ka kyautata musu duka a tare to wajibi ne ka yi musu duka a tare wannan shine wajibi Allah ya sa muna fahimta saboda haka kar ka zo ka ce wai ai a kyautatawa wa mahaifiya shine gaba da mahaifi saboda haka sai na ba mahaifiya ta 10,300 kafin in ba babana 10,100 wannan kuskure ne wannan kuskure ne sai dai in wata kila ta fi shi bukata to dama wanda yafi bukata kuma shine a gaba wanda yafi bukata shine a gaba wallahu almusta'an qala hadathana sa'id ibn abi maryam قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء ابن يسار أن عبد الله بن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغلت عليها فقتلتها فهل لي من توبة قال أمك حية قال لا قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة وأن حديث إمام البخاري الله تعالى يمشي رحمه يأتي حدثنا سعيد بن أبي مريم يا بام حديثي قال أخبرنا محمد بن جعفر ابن كثير يا بام حديثي قال يتي أخبرني زيد بن أسلم يا بام حديثي أن أطاء ابن يسار لك أطاء ابن يسار الله مدعوك كنسد كي مش رحمة أن عبد الله ابن عباس لك عبد الله ابن عباس صحابي من زن الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل yace wani mutum ya zo gare shi faqala sai yace inni khatabtu imra'atan na nemi wata mata ina so in aure ta fa abat an tankihani sai ta kita aure ni tace ba ta so na wa khatab ha ghairi sai wani na ya nemi aurenta fa ahabbat an tankihahu sai ta karbi soyayyarsa ta aure shi fa ghintu alaiha sai nayi kishi yaya zance ina son ki kice ba kya so na wani yace yana son ki kuma ki yadda ki aure shi yace fa qataltuha da nayi kishi kawai sai na kashe ta fa hal li min tauba yanzu akwai hanyar da zan bin tuba ina da daman in tuba zuwa ga Allah in tuba Allah zai yafe mun qala sai yace da shi a ummuka hayya mahaifiyarka tana raye qala la sai yace a ba ta raye qala sai yace tub ila Allah azza wajal to kai ta tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wa taqarrab ilaihi mastata'ta kai ta neman kusanci zuwa ga Allah iya gurgudan iyawanka fa dhahabtu fa sa'altu ibn abbas aba ibn yasar yace da naji abdullahi ibn abbas ya fada mu wannan mutumin wannan maganar sai naje na same shi sai na tambaye shi nace da shi lima sa'altahu an hayati ummi mutumin da yazo yace maka ya kashe yarinyar da ya nemi aurenta bata yadda ta aure shi ba ta auri wani ya kashe ta menene fa'idan ka tambaye shi shin mahaifiyarsa tana rai me fa'idan haka qala abdullahi ibn abbas sai yace inni la a'lamu amalan aqraba ila allahi azza wa jalla min birril walida sai yace ni ban san wani aiki wanda yafi kusantar da mutun zuwa ga Allah ba sama da biyayya wa mahaifiya, kyautatawa mahaifiya. Ma'ana inda mahaifiyarsa tana raye, cewa da shi zan yi ka je ka rike mahaifiyarka, kayi ta kyautata mata, ka rike ta sosai, kayi mata abin da take so, ka kyautata mata. Idan ka kyautata mata, to Allah subhanahu wa ta'ala zai wato ainifin yafi maka, ya gafarta maka. To tunda ko mahaifiyarka ba ta raye, to ai ko kai ka je ka rungume ayyukan alheri, duk wani aikin alheri da ka ji kai ka rungume shi, ka nemi kusanci zuwa ga Allah din, ka samu tuba zuwa ga Allah. Ma'ana yanzu tunda ba mahaifiyarka a raye, to aikin alherin kawai kai ta cancikin canki-canki, duk wanda ka samu ka rike. Amma inda mahaifiyarka tana raye, to da kofa ne garanti garariya cewa za ka samu gafaran Allah da yafiyar Allah ta hanyar kyautatawa mahaifiyarka. Wannan bangaren mahaifiya kenan. Babi na uku, Imam al-Bukhari sai ce babu birnil ab. Wannan babin shi kuma zai mana bayani akan kyautatawa mahaifi. Mun ji bayani akan kyautatawa mahaifiya, yanzu kuma malam zai mana bayani akan kyautatawa mahaifi. Yace haddathana Sulaiman ibn Harb qala haddathana Wahib ibn Khalid an ibn Shibrimata qala samitu Aba Zur'ata an Abi Hurairah qala qila ya Rasulullah man abarru qala ummak qala thumma man qala ummak qala thumma man qala ummak qala thumma man qala abaka. Imam al-Bukhari yace haddathana Sulaiman ibn Harb. Sulaiman ibn Harb ya ba mu hadisi qala haddathana Wahib ibn Khalid. Wahib ibn Khalid ya ba mu hadisi an ibn Shibrima ta qala, ibn Shibrima yace sami'tu Aba Zur'a, naji Abu Zur'a yana cewa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, yace yaji sahabi Abu Huraira Allah shi kada ya gare shi yana cewa qila ya Rasulullah, yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce da shi ya Rasulullah, ya manzon Allah, man abarru, mawa zan kyautata mawa? Qala ummak, yace mahaifiyarka. Qala thumma man, mai tambayan yace sewa? Qala ummak, yace sai mahaifiyarka. Qala thumma man, ya sake cewa sewa? Qala ummak, yace mahaifiyarka. Qala thumma man, yace sewa? Qala abaka, yace sannan sai mahaifinka. Sai mahaifinka. Kaga wannan hadisin ka iya cewa yana kama da wanda muka wuce yanzu a baya a babin mahaifiya, illa iyaka wancan hadisin na sahabi Muawiya ibn Hidani, wannan kuma hadisin sahabi Abu Huraira Allah shi kada ya dagare su baki daya. Amma duka suna nuna mana cewa mahaifiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta ninki uku, sannan sai ya ambaci mahaifi. Kaga duka wannan na nuna mana da mahaifiya da mahaifi dukkansu suna da haƙƙin a kyautata musu, wajibi ne a yi musu biyayya. Imam al-Bukhari yace haddathana Bishr ibn Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya ibn Ayyuba qala haddathana Abu Zur'a an Abi Hurairah ata rajulun nabiyallahi sallallahu alayhi wa sallam faqala ma ta'muruni qala birra ummak thumma ada faqala birra ummak ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أباك. An karbo wannan hadisin Imam al-Bukhari yace Bishr bin Muhammad ya ba mu hadisi, shi kuma yace akhbarana Abdullah, Abdullah ya ba mu hadisi qala yace akhbarana Yahya ibn Ayyuba, yace Yahya ibn Ayyub ya ba mu hadisi قال حدثنا ابو زرعه يتي ابو زرعه يا با محدثي ان ابي هريره daga sahabi abu huraira Allah shi kare da a gare shi yace ata rajulun nabiyallah sallallahu alaihi wasallam faqala wani mutum yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala sai yace ma ta'muruni ya manzon Allah yi mun umalni da wani aikin alheri, wani aikin alheri ne zaka yi mun umalni da in rike shi? Qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi birra ummak, je ka kyautatawa mahaifiyarka, yi wa mahaifiyarka biyayya. Thumma ada sai sake tambaya yi mun umalni da wani aikin alheri, faqala sai yace birra ummak, je ka kyautatawa mahaifiyarka. Thumma ada ya sake tambaya faqala manzo Allah yace birra ummak, je kyautatawa mahaifiyarka. Thumma ada rabi'ata sai ya sake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam karo na hudu fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi birra abaka je ka kyautata wa mahaifinka yi wa mahaifinka biyayya to wayannan hadisan duka suna nuna mana biyayya ma iyaye sai kuma muka ji malam ya kebance bangare guda akan biyayya ga mahaifiya sai kuma ya kebance bangare guda akan biyayya ga mahaifi hadisi ɗaya da zamu ƙara akan wayannan mu hada su mu yi bayani baki ɗaya shine babi na hudu inda malam yake cewa babi birri walidaihi wa in zalama babin da zai bayani akan mutum ya kyautata wa mahaifansa koda kuwa sun zalunce shi yace haddathana hajjaj qala haddathana hammad wa huwa ibn salama an sulaiman at-taymi an sa'id al-qaisi an ibni abbas qala ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima muhtasiba illa fataha allahu lahu babaini ya'ni min al-janna wa in kana wahidan fa wahid wa in aghdaba ahaduhuma lam yarda allahu anhu hatta yarda anhu qila wa in zalamahu qala wa in zalamahu wannan hadisin imam al-bukhari yace haddathana hajjaj hajjaj ya ba mu hadisi qala haddathana hammad yace hammad ya ba mu hadisi shine hammad ibn salama an sulaiman at-taymi an sa'id al-qais sa'id al-qais yace daga abdullahi ibn abbas Allah shi kare da a gare shi yace ma min muslimani babu wani mamin muslimin babu wani mutum musulmi lahu walidani da zai zama yana da mahaifa guda biyu a raye da babansa da mamansa yusbihu ilayhi ma muhtasiban ya wayi gari ya je ya kyautata musu yana mai neman lada a wajen Allah illa fataha Allahu lahu babaini face sai Allah ya bude masa kofofi guda biyu ya anemi nan janna yana nufin kofofi guda biyu na shiga aljanna wa in kana wahidan fa wahid idan kuma guda ɗaya ne kiraye a cikin su zallan mahaifi ne ya kyautata mu mahaifi to zai samu Allah zai bude mishi kofa ɗaya in mahaifi ya ce ma kofa guda wa in aghdaba ahaduhuma idan ya fusata ɗaya daga cikin su ko ya fusata mahaifinsa ko ya fusata mahaifiyansa lam yarda Allahu anhu hatta yarda anhu Allah ba zai taba yarda da shi ba har sai wanda ya fusata a cikin su ya yarda da shi idan ya fusata mahaifinsa to Allah ba zai taba yarda da shi ba har sai mahaifin nan ya yarda da shi idan ya fusata mahaifiyansa to Allah ba zai taba yarda da shi ba har sai mahaifiyarsa ta yarda da shi iya lokacin da mutum ya kare mahaifansa na fushi da shi to ya sani a iya tsawon wannan lokacin yana cikin fushin Allah Allah ma yana fushi da shi saboda haka daga sanda mahaifa suka yi fushi to Allah ma zai yi fushi da mutum dan fushin Allah na hade da fushin mahaifa Allah ya tsare mu kila aka ce da Abdullahi ibn Abbas wa in zalabahu koda kuwa sun zalunce shi ne abinda suka ce yayi musu biyayya akai zai cutu qala yace wa in zalamahu koda kuwa sun zalunce shi illa iyaka wannan hadisin malaman hadisi sun ce hadisi ne da'ifi hadisi ne mai rauni domin a cikin isnadin hadisin akwai sa'idul qaisi wanda shi majhuli ne ba san tarihinsa ba to kaga ko wanda ba san tarihinsa ba zai ce ya rawaito hadisi kuma a karba ba wannan kuma kaga yana nuna mana yadda malaman hadisi suke da taka tsantsan wajen wato karban ingantaccen hadisi da kuma hadisi mai rauni babu yadda za a yi hadisi mai rauni ya wuce ta gaban malaman hadisin nan kuma ya sha ba zai yi ba yadda Allah subhanahu wataala ya tsare alqur'anin sa haka ya tsare maganganun manzansa sallallahu alaihi wasallam illa iyaka shi alqur'ani Allah ya tsare kansa Allah ya tsare alqur'ani da kansa maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah shi ya tsare su amma ta hanyar amfani da wasu cikin bayinsa dan shi yasa zaka ga masu aqidar cewa ba sa bin hadisi za su dinga nuna maka cewa hadisan nan duka karerayi ne aka dauka aka jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina jin ranar Lahadin can muke magana da wani da wai shi dan Tijaniya ne waito amma sai ya ce mu yanzu ya gane hanya madidici ya dawo dan Qur'ani zalla ce o ikon Allah eh ci gaban mai tonan rijiya kenan ina ƙara kasa ina cewa yan ci gaba shi wai duka wayannan hadisan da ake karantawa duk da Bukhari da Muslim da wane ne dukan su tatsuniyoyi ne Qur'ani kai shine gaskiya eh tace mi saboda me yasa ce saboda shi Qur'ani an tsare shi ne hadisi kuma ba a tsare shi ba eh nace mishi kai ba tunanin cewa ba a tsare hadisai ba ma rashin karatu ne yasa ka fara wannan tunanin amma yadda ka san in ka zo ka zauna gaban alaramma kace innallaha maimakon innallaha kace wallahu zai gane haka hadisi yake kana zama gaban malaman hadisi kana karanto hadisi za su gane wannan ƙarya aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana karantawa za su gane wannan hadisin ba ƙarya aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yadda Allah ya tsare Qur'ani wallahi haka ya tsare maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya tsare maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu dai kaga wannan hadisi ne gashi nan dai ma'anansa ma'ana ne mai kyau ka kyautata ma iyaye in sun yi maka umarni koda kai zaka cutu a umarnin ka yi hakuri ka bi su akai kaga ma'ana ce mai kyau amma kuma magana ce mai rauni saboda haka malaman hadisi basu bari ba sai da suka yi bayani cewa wannan maganar magana ce wacce take da me wacce take da rauni haka ba za a jingina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba to idan muka dauki waɗannan hadisan zamu fitar da hukunce kamar haka abu na farko zamu ji ana ta cewa birrul walidaini birrul walidai ya kamata mu san na farko menene ma'anan kyautata ma iyaye lissan da aka zo magana wajen biyayya ma iyaye da kyautata ma iyaye zamu ga akan yi amfani da lafazin albirru albirru a yaren larabci malamai suka ce yajma'u ma'anil khairi wal fadli wal ihsani was sidiq in aka ce albirru ya kunshi ma'anan duk wani alheri da zaka aikata da falala da ihsani da kyautatawa da gaskiya in dai aka ce albirru to wannan ya kunshe su gaba daya ya shiga ciki to kaga kenan a ibnu al-athir yana cewa albirru shine al-ihsan shine kyautatawa kaga kenan idan aka ce birrul walidaini ana nufin al-ihsanu ila al-walidaini kyautata ma iyaye a kyautata ma iyaye a Imam al-Fayyumi Allah ya mishi rahama yake cewa albirru shine al-khairu wal fadlu albirru shine alheri da kuma falala kayi ma mutum alheri ka kyautata masa kayi mishi abin da zai sanya shi a cikin farin ciki yace wannan shine ma'anan albirru a yaren shari'a kuma idan aka ce albirru shine ismun jami'un lil khairi suna ne wanda ya tattara dukkanin wani alheri gaba daya wa birrul abawaini kulluhu min as-sila kyautata ma iyaye kuma gaba daya yana daga cikin sada zumunta wa fi'lul khairi da kuma aikata alheri wa tawassu'u fihi wal lutfu wat ta'a da kuma yalwatawa fadadawa wajen ayyukan alheri da tausasawa da kuma yi ma iyaye biyayya wannan shine albirru a yaren shari'a shine birrul walidaini kaga kenan idan muka dauki ma'anan wannan zamu fahimci ashe abinda ake nufi da birrul walidaini shine al-ihsanu ilayhima ta'atuhuma yi musu biyayya akan abinda malam ya amura bi ma'asiyatillah matukar basu yi umarni da abinda yake saban Allah ba ayi musu biyayya in sun ce tashi ka mike in sun ce zauna ka zauna in sun ce tafi ka tafi in sun ce dawo ka dawo matukar tashin da zaman da jewa da dawowa baya cikin saban Allah kaga wannan shine biyayya shine ta'a to kyautatawa kuma shine ka tsince su ma'ana kana da wata falala ta rayuwa da Allah ya maka dukiya matsayi suna da kuma bukatuwa zuwa ga wannan abun ka kyautata musu ka gina musu gida ka sai musu abinci ka yi musu sutura ka yi musu duk abin da suke bukata wannan kuma shine kyautatawa wancan kuma biyayya ne an ce ka yi kayi an ce ka bari wannan biyayya ne wannan kuma kyautatawa shine ka wato ainihin
abinda Allah ya maka na falala a rayuwa ya zamana wanda za su fara gane kana cikin falala su ne iyaye. Wannan shine abu na farko. Ya zamana wanda za su fara gane ya samu shine iyayenka. Karka zama inuwar gigin ya na nesa kan sha inuwanka. Eh kana can baya ne kai wajen kyautata ma iyaye, amma in an fita waje ana cewa ya za ku ce akan Alhaji Wani, ce a ai Alhaji Wani kan masha Allah abun hannunsa bai dame shi ba, akwai isani, akwai kyautatawa. Amma iyaye fa in an ce me za ki ce akan dangi, ta ce ku yi shiru kawai, kaga lamarin bai dadi ba, ba kuma haka ake so musulmi ya kasance ba. To biyayya ma iyaye, ayoyi da yawa na cikin Alkur'ani sun zo domin su yi mana bayani akan muhimmancin biyayya ma iyaye da wajibcinsa. Misali za mu ga a mafiya yawa cikin Alkur'ani, duk inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan a kadaita shi da bauta shi kadai, to sai ka ga ya biyo baya da umarnin cewa a yi me, a kyautata ma iyaye. Misali Allah ya gaya mana har alkawari ya dauka da Banu Isra'ila. Tun zamanin Banu Isra'ila Allah ya alkawari da su cewa za ku kadaita Allah da bauta shi kadai, sannan za ku kyautata ma iyayenku. Wa idh akhadallahu mithaqa bani Isra'ila wa idh akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakat. Kaga Allah yace tuna lokacin da muka dauki alkawari da Banu Isra'ila cewa la ta'buduna illa Allah, kar ku bauta ma kowa in ba Allah ba, wa bil walidayni ihsanan, sannan iyayenku mahaifanku guda biyu su kuma ku kyautata musu. Ku kyautata wa mahaifanku guda biyu, ku kyautata ma iyayenku guda biyu. Kaga da Allah yace kar ku bauta ma kowa sai Allah, sai kuma ya biyo baya da bayani akan cewa me, akan cewa a kyautata wa iyaye. Misali na biyu a cikin suratul Nisa akwai ayoyi, akwai aya da ake kiranta da ayatul huquqil ashara, ayoyi ayan da tayi bayani akan haƙoƙi guda goma. Haƙƙin farko shine haƙƙin Allah, haƙƙi na biyu haƙƙin iyaye. Allah ya ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كاغا حقن فرقو شيني واعبد الله ولا تشركوا به شيئا. كبوتا ما الله كركو حد أشيد كوا جنبوتا وانا شيني حقن فرقو. حقي نبيكم شيني وبالوالدين إحسانا كتوتا تاما إياي. كاغا وانا شيني حقي نبيو da yake bin bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka sake gangarowa ka shigo cikin suratul an'am, akwai wasiyoyi guda goma da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana domin mu riƙe su saboda mu sama dacewa da hanyarsa. Wasiya ta farko ita ce kar ku yi ma Allah shirka. Wasiya ta biyu ita ce ku kyautata ma iyaye. Allah ta'ala ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Allah yace ka ce da su ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta gare ku. Alla tushriku bihi shay'an, kar ku yi ma Allah tarayya, kar ku yi ma Allah shirka. Wa bil walidayni ihsana, sannan iyayenku mahaifanku guda biyu ku kyautata musu. Sannan idan ka ƙara gangarowa cikin suratul Isra'i akwai wasu dokoki guda 18 da Allah ya jera mana a cikin suratul Isra. Doka ta farko ita ce tauhidi, la taj'al ma'allahi ilahan akhara fataq'uda madhmuman makhdhula. Sai ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Sai ce wa bil walidayni ihsana. Kaga nan wajen na suratul Isra, wato kaf alqur'ani, babu ayan da ta yi bayani akan siffan yadda zaka kyautata ma iyaye kamar wannan aya ta suratul Isra. Allah ya ce wa qada rabbuka, ubangijinka ya yi hukunci. Dan ku gane al'amarin mai girma ne. Duka sauran ayoyin Qur'ani hukuncin wale ne? Hukuncin Allah ne. Amma nan saboda a nuna maka abun fa da muhimmanci, sai Allah ya ce ubangijinka ya yi hukunci. maimakon ma yace Allah yayi hukunci zaka ce ubangijinka dan kai mai karatu da sauraro ka gane fa yanzu fa da kai ake maganan fa hukunci ne daga ubangijinka Allah ta'budu illa iyya kar ku bauta ma kowa in ba Allah ba shi kadai duk wani wanda ba Allah ba to bai da haƙin bauta Allah shi kadai cancanta a bauta masa na biyu wabil walidaini ihsana ku kyautata ma mahaifanku guda biyu sai Allah ya ce in ma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma idan ɗaya daga cikin su ko dukan su biyu suka kai shekarun girma kana raye su kuma sun tsufa kaga ai za a koma gidan jiya ne yanzu ko Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba kun zo duniya na rauni da rauni rauni na jarirantaka daga nan kuka samu karfi na samaltaka daga nan kuma za a koma rauni da kurfuda na tsufa to yanzu kaga tunda Allah ya ce in sun girma ashe za a koma gidan jiya ne za su koma inda suka faru shine rauni to yanzu za su koma rauni duk mai rauni kuma yana da tsananin bukata yana da tsananin bukata saboda haka Allah ya ce to fala ta qullahuma uf saboda Allah ya san a wannan matakin za su zama suna cikin bukata sosai wani mahaifin yakan yi tsufan da hatta bawali a jikinsa yake yi bayan gida a jikinsa yake yi mahaifiyar bawali a jikinta take yi ta yi bayan gida a jikinta duk abin da take ji za ta yi shi a jikinta al inda take sai Allah ya ce to fala ta qullahuma uf karkace da su tir karkace da su kai ni kan nagaji wala tanharhuma karkai musu tsawa fa qullahuma qawlan karima ka fada musu magana ta karamci Allah ya ce waqfid lahuma janaha dhulli min arrahma ka shimfida musu fukafukai na rahama wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira sannan kai musu addu'a bayan mutuwan su kaga wannan ka kyautata musu sanda suke raye kenan bayan mutuwan su kuma kace Allah kai musu rahama kaman yadda suka raine ni ina karami duk da addu'ar tana farawa tun suna raye amma tana ƙara ƙarfi lokacin da suka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala saboda haka wannan shine wasu daga cikin ayoyin alqur'ani da suke mana bayani akan wajibcin kyautata ma iyaye misali akwai fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husnan mun yi ma dan adam wasiya ya kyautata wa mahaifansa wanda shine ma ayan da malam yayi mana takin babin farko a ciki kamar yanda muka ji na biyu misali suratul luqman Allah ya ce wa wassayna al-insana biwalidayhi mun yi ma dan adam wasiya game da iyayensa sai ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahni mahaifiyarsa ta dau cikin sa a bisa rauni ta haife shi cikin rauni wa fisaluhu fi amai shayar da shi kuma shekara biyu Allah sai ce anishkurli ka gode min wa liwalidayka sannan ka gode ma iyayenka Abdullahi ibn Abbas yace a cikin alqur'ani akwai wasu tagwayen umarni guda uku da suke zuwa a siffan tagwaye duk wanda kai daya in baka yi dayan ba Allah baya su yace na farko duk wanda ya bi Allah bai bi manzon Allah ba Allah baya so dan duk inda kaji an ce wa atiiu Allah sai an biyo baya da mi wa atiiu rasul na biyu yace duk wanda yayi sallah yana da halin fidda zakka bai fitar da zakka ba kuma yana sallah to sallan sa a banza yake dan in dai an ce wa aqimu salata sai an ce mi wa atu zakka ku tsaye da sallah ku ba da zakka yace na uku in kai godiya ma Allah baka gode ma iyayenka baka yi aikin banza saboda Allah yace anishkurli waliwalidayka ka gode mun sannan ka gode ma iyayenka ka gode mun ka gode ma iyayenka sannan a suratul ahqaf Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana mun yi ma dan adam wasiya ya kyautata ma iyayensa sai Allah yace hamalathu ummuhu kurhan mahaifiyarsa ta dau cikin sa a cikin wahala wa wad'atu kurhan ta haife shi a cikin kunci da wahala Allah ya ce wa hamluhu da daukan cikin wa fisaluhu da shayar da shi 30 shahara wata 30 tai daga daukan ciki zuwa shayarwa saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce to mun yi ma dan adam wasiya da cewa ya wato ainihin a kyautata ma iyayensa saboda haka wannan waɗannan ayoyin na alqur'ani suna nuna mana wajibcin dan adam ya zama mai ihsani ya zama mai kyautatawa ga iyayensa sannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu tarin yawa su ma sun yi mana bayani akan wajibcin kyautata ma iyaye daga cikin waɗannan hadisan su ne waɗannan hadisan da muka karanta wanda malam ya kawo mana hadisai akan abin da ya shafi kyautata wa iyaye umuman ya kuma kawo mana hadisai akan abin da ya shafi kyautata wa mahaifi da kuma abin da ya shafi wato ainihin kyautata wa mahaifiya kyautata ma iyaye yana da falaloli masu tarin yawa na farko dai kamar yadda muka ji yana daga cikin mafi soyuwan ayyuka a wajen Allah mun ji hadisai da malam ya kawo wanda babu bukatun sai mun sake maimaita su kyautata ma iyaye jihadi ne dalili kuwa shine hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo wajensa yace da shi ya rasulullah ina neman izinin ka zan fita jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hayyun walidaka iyayenka suna raye qala na'am yace eh qala fa fihi ma fajahid annabi sallallahu alaihi wasallam yace to tafi ka je kai jihadi akan iyayenka su zaka kyautata muwa shine jihadin ka saboda ka kyautata ma iyaye shi ma jihadi ne fi sabilillah riwayin Imam Muslim yace aqbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam wani mutun ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ubayyuka alal hijrati wal jihad yace ya manzo Allah nazo in yi maka jihadi in maka mubaya'a akan jihadi da kuma hijira abtaghil ajra min Allah ina neman sakamako a wajen Allah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa hal min walidayka ahadun hayyun cikin iyayenka guda biyu akwai dai a raye qala na'am sai yace eh bal kilahuma yace dukan su ma suna raye qala annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallama fatabtaghil yace fatabtaghil ajra min Allah manzo Allah yace kuma kana neman lada a wajen Allah qala na'am yace eh qala manzo Allah yace farji ila walidayka in dai lada kake nema a wajen Allah to kuma ka samu iyayenka fa ahsin suhbatahuma ka kyautata mu'amala da su ka zauna da iyayenka lafiya cikin ihsani da kyautatawa to nan ne hanyar samun lada a wajen Allah subhanahu wataala biyayya ma iyaye na daga cikin hanyoyin samun yaldan Allah subhanahu wataala kamar yadda muka ji hadisi ridwan rabbi fi ridwal walidaini wa sakhatur rabbi fi sakhatihima fi sakhatihima biyayya wato yaldan Allah subhanahu wataala yana cikin yaldan iyaye fushin Allah madaukakin sarki kuma yana cikin wato ainihin fushin iyaye Imam al-Munawi Allah ya mishi rahama yace ma'anan wannan shine saboda Allah subhanahu wataala ai shine ya bada umarni cewa ai biyayya ma iyaye a karrama su a mutunta su a darajanta su a kyautata musu saboda ka idan kai musu hakan to kai musu biyayya ne amma kuma ta bayan fage ma kai ma biyayya ma Allah kai ma biyayya saboda ka in dai sun yi fushi to sun yi fushi ne dan ka taka dokar Allah ashe Allah ma ya dace yayi fushi saboda shi ma ka taka dokansa dan Allah yana fushin an taka dokansa subhanahu wataala abu na uku shine biyayya ma iyaye na daga cikin kofofi mafi girma da mutun zai rike dan ya samu aljanna yazo a cikin a hadisi wadda Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi a cewa alwalidu awsatu abwabil janna na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace mahaifi shine wato kofa ta tsakiya ta shiga aljanna gare ka in dai kana son aljanna kai tsaye to rike mahaifinka yace fa in shi'ita fa adi' dhalika albaba aw ihfazhu in kaga dama ka wulakanta wannan kofar in kaga dama ka kiyaye amma dai in kana son shiga aljanna to kofa mafi girma iyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kaga dama ka kula da wannan kofar in kaga dama ka yi sakaci da wannan a wannan kofar biyayya ma iyaye yana jawo Allah ya kankare zulubban mutum kuma ya samu tsira daga shiga wuta. Abdullahi dan Umar Allah shi kare da a gare shi yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ya rasulullah inni asabtu dhanban aziman fa hal li min tauba. Ce ya manzon Allah nayi zunubi babba, akwai hanyar da zan bi in tuba? Qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi halaka min mahaifiyanka tana rai? Qala la. Sai yace a a. Qala sai yace halaka min khala, akwai yar uwan mahaifiyarka a raye ko yatta ko kanwata? Qala na'am. Sai yace eh. Qala sai yace fabirha, to je kai mata biyayya. In kana so Allah ya yafe maka, je kai mata biyayya domin yar uwan mahaifiyarka dai take da mahaifiyarka kamar mahaifiyarka take. Saboda haka wannan ma yana nuna mana cewa biyayya ma iyaye na daga cikin sabuban da ke sa Allah subhanahu wataala ya gafarta ma mutum zunubin da yayi. In kai wani zunubi kana neman yafiyan Allah subhanahu wataala, to daga cikin abin da zaka riki ka samu yafiyan Allah tabaraka wataala akwai biyayya ma iyaye. Allah ta'ala ya sa mu dace. To wannan hadisan da muka karanta akwai sauran hukunce hukunce da ya kamata mu cire karkashin su kafin mu daura akan a hadisai na gaba. Ya kamata mu ji iyaye ma ake kyautata ma iyaye, sannan a wani babi ne ya zama dole ai biyayya ma iyaye, wani babi ne ya zama mustahabbi, a wani babi ne ma ya zama in sun yi biyayya ma bijire ma bijire umallin shine biyayya ma Allah in sun yi umalli. So ya kamata mu ji wannan jawaban insha Allah tabaraka wa ta'ala. Amma mai son karin bayani akan wannan in ga neman littafin ahkamu birrul walidaini na Sheikh Muhammad Salihul Munajjid, daga ya kawo bayanai masu tarin yawa akan wannan babin, wanda in Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu daura akan su kafin mu ci gaba da karanta hadisai na gaba insha Allah tabaraka wa ta'ala. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka yi kuri Allah ya fi mana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allah muna roƙonka ka sanya mana albarka a cikin rayuwar mu. Allah muna roƙonka ka gafarta mu iyayenmu waɗanda suka rasu a cikin su, Allah ka yi musu rahama. Waɗanda suke raye a cikin su Allah ka sa su gama da duniya lafiya. Allah ka biya mana buƙatun mu na alkhairi. Allah ka tsare mana imanin mu, ka tsare mana addinin mu, ka tsare mana ƙasar mu, ka tsare mana jihohin mu. Kai mana albarka ka albarkaci rayuwar mu. Allah mu daukakin sarki ka sa mu gama da duniya lafiya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.